أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله ha littafin a bari har daga baya in mun tsaya da tashwishi lokaci zan mu dauka kawai yanzu kowa ba da hankalin shi na a saurara da ke daga baya wanda ya amshi littafin ya ga abin da aka yi in yaso zuwa darasin gaba kuma sai abin yana daga cikin nizam din yana daga cikin tsari dukan wata madar da zan yi a ƙarshen ta zan mu bar wani lokaci wanda wannan tsarin tunda ɗan sana Salisu muka fara shi dukan wata madar da zan mu fara zan mu kawo ku kare dai kowa a idan tashwishin kowa arkamukin nan an hada su a bi ko mun su yawa dukkan wata madar da muka sa kokarin da muke mutun ya fahimce ta dalibi ya mutun ina aka sa gaba a cikin wannan madar to muka takaita akan karatun ta na jami'a kade zai kasance mutun wasu abubuwan da wuya zai fahimce su to amma in ya zama na aka kara wani lokaci daga baya muka sa darasi na halka darasi na karatu inna janibin hadisi ne mu sa wani littafin hadisi wanda shine sababin da yasa muka sa Sahih Bukhari muka sa sunan Abi Dawud daga ayan Salisa wanda bara muka shekara muna yin shi yanzu har mun yi nisa su duka da tattahan guda biyu to haka nan cikin janibin mustalahul hadis shi ma in muka sa bara mun sa ma ayan sana tsaura mun sa musu at-taqrib wa at-taysir haka nan kuma ayan bana ayan Salisa mun sa musu al-muqiza na al-imam Zahabi rahimahullah to kuma yanzu ku wanda zan mu sa muku shine nukhbatul fikr na al-imam Ibn Hajar dukkan su littattawai ne masu kima a cikin ilimin mustalahul hadis me yasa dan saboda sanin mu cewa karatun mutum ba yana da tushen shi ba yana da asalin shi yana da wahala ya fahimce shi in dai ba mutum ya taso karatu ko na jami'a ba ruwan da cewa baka yi ba can baya baka yi ba ƙasa kawai wanda ya dace da mustawar jami'a za a yi ba yadda za a yi a sassauta shi a yi ƙasa dan saboda wani kenan dole wannan nan wanda ya san bai da mustawa ya tashi ma kanshi tsaye ya tashi ya nema to neman mustawa kin nan shine muke sa'adawa da taimaka ma ƴan uwa bangaren sa wannan durus kin a yi su da Hausa na halka ne dan saboda asalin karatu da tushen karatu da mutun zai fahimce shi shine karatun nan na zaure wanda ake yi wanda mutun dolen shi ta wannan hanyar in ya fahimci karatu duk inda yaje zai iya hudda kanshi duk inda yayi karatu ta wannan hanyar zai iya hudda kanshi shine babban jari shine babban makami dan mutun ya tafi ko ina zai iya fahimtar karatu inda aka ba gaba to yau 6 da watan 7 da watan Rabiul Akhir shekara ta 1444 Hijriya wanda ya dace da 1 da watan 11 shekara ta 2022 zan mu fara wannan littafi mai albarka matanin nukhbatul fikr fi musdalai ahli al-asr na al-imam ibn hajar rahimahullahu ta'ala kai sai zan mu fara littafin wannan shine darasi na farko Al-imam yake cewa bismillahirrahmanirrahim rabbi zidni ilman wayassir ya karim qala shaykh al-imam al-alim al-allama ar-ruhu la farid asri babban malami al-alim masani al-allama mai yawan sani ar-ruhu la mai yawan yawo cikin neman ilimi farid asrihi daya dayan zamanin shi wa wahidu dahri wanda shi kade ne a lokacin shi wa shaykhu mashayikh wa misrihi babban malamin malamai kuma na garin su baharul fawaid tekun fa'idodi wa ma'adinul fara'id kuma ma'adini na fa'idodi umdatul hufaz wal muhaddisin madogara hafizai da muhaddisi da malaman hadisi shihabul milla waddin haske hutula ta tauraru na addinin musulunci abul fadl duka wannan yaban ba wai shi ibnu hajar yan ma kanshi ba dalibin shi da ya rubuta littafin da mafi yawanci malamai Allah musu rahama kawo karatu ne yake darasi ne yake su suna rubuta shi yana imla'i su suna rubuta to mai rubutun nan adatan da yawanci har kullun tahi ga Ishmawi zaga ce qala al-alimul allama kaza kaza ba shi ya fada ba daliban shi da suka rubuta littafin suka rubuta muqaddima su ne suka fada haka nan shine abul fadl ahmad ibn ali ibn muhammad ibn muhammad al-asqalani wannan yana cikin faralar al-imam ibn hajar ahmad ibn ali shi sunan shi ahmad kakan shi nabi muhammad kakan shi na uku muhammad kama ibn al-jazari wanda shi ma sunan shi muhammad ibn muhammad ibn muhammad ashayr wanda shi da kanshi yake cewa ba mu gushe ba muna ta ganin albarka sunana a zuriyar mu ashayr wanda ya shahara da ibn hajar radiyallahu anhu abqahu fi khairin wa afiya Allah ya wanzar da shi cikin alkhairi da lahiya me yasa da lokacin da ya rubuta wannan ibn hajar da ran shi kenan yanzu mu haide mu ce Allah ji kanshi Allah mishi gafara tun da ya rasu wa nafa'a bi ulumihi amin wannan muqaddima a cikin asalin littafin take mi ya fada yace daga nan ne kuma rada abin da yayi gaba maganan malanci alhamdulillahi allazi lam yazal aliman qadiran godiya ta tabbata ga Allah da bai gushe ba masani mai iko wa sallallahu ala sayidina Allah yi salati ga shugaban mu ya kira annabi muhammad da shugaba dan shi kansa annabin yana cewa ana sayyidu walidu adam wala fakha ni ne shugaban diyan annabi adam ba dan alfahari ba na fada muhammadul ladzi arsalahu ila nas bashiran wa naziran muhammad wanda Allah ya aiko shi zuwa ga mutane mutane nan yayi istisarin sa hadda aljanu amma ba yana nihin takaicewa ga mutane ba bashiran mai albushir ga wanda suke masu biyayya naziran kuma mai galgadi ga wanda suke masu wanda suka saba wala ali muhammad da iyalan gidan annabi muhammad wa sahbihi da sahabban shi wa sallama tasliman tsira da aminci sabata kasiran mai yawa yace amma ba da amma bayan haka fa inna tasanifa fi istilahi ahli alhadis wallafa wallafi cikin ilimin mustalahu alhadis kad kasurat sun yi yawa mun gani yanzu wajen 17 mun gani a muqaddimar wannan kuma mun yi bayanin cewa wasu ne daga kadan daga ciki ashhar ne wa busidat an shinhuda su waqtu sirat kuma wasu sun takaice su akwai masu shinhuda bayani akwai masu takaicewa duka mun gani yace fasalani ba'dul ikhwani wasu daga cikin yan uwa suka tambaye ni an ulakhisa lahum almuhim min zalika in takaice musu mafi muhimmanci daga wannan in doki wancan littafin na magabata wanda suka yi masu yawa suka shinhuda bayani in takaice in kawo abubuwan a takaice yace fa ajabtu wani dalibin shi ne ya tambaye shi fa ajabtu sai na amsa mishi ila su'alihi zuwa ga tambaye shi raja'al indiraj dan saboda kaunar shiga fi tilkal masalik cikin waccan mashiga dan nima in shiga cikin jerin wanda suka rubuta littafi a cikin musdalawul hadis wanda suka rubutu cikin musdalawul hadis kuma haka malamai suke duka wanda yazo baya zaga waye rubuce rubuce me yasa dan saboda samun ladan da ake samu a cikin wannan baba kamar yanzu wannan misali muna akwai littafi da dama da mun ga dama mu dauko littafi musa amma sai muka yi wannan nayi kokari na hada wannan me yasa dan kai ma ka samu ladan rubutun ilimin da aka rubuta a rubuce shine wanda sarka ce jariya har abada ladan yana samun mutum to shi yasa yace shi dan saboda kaunar in shiga cikin masu wannan manufa fa aqulu sai nake cewa zai fara bayani akan abun asalin littafin yace al khabar shi hadisi mun gani a cikin muqaddima ai mun ga cewa al khabar shi kuma a ammu min al hadis wa ammu min al asar in an ce al khabar shine wanda ya shahi hadisan annabi ya shahi hamma maganganun sahabbai duka ana kiran shi da al khabar shi yasa yace labari ma'ana kenan ya kumshi da hadisan annabi da na sahabbai imma an yakuna lahu turqun bila adadin muayyan imma ya kasance yana da hanyoyi masu yawa wanda ba su da adadi ayyananne hadisi imma ya kasance yana da hanyoyi masu yawa au ma a hasirin ko kuma ya kasance a takaice suke bima fawqa lisnaini akan abin da ya hi biyu ya kasance ko uku ko sama da uku au bihima ko kuma ya kasance da biyin au bi wahidin ko kuma ya kasance da mutun daya kawai hadisi wannan ne daga cikin kun ga abin da ya fara da shi shine abin da muka gani wa almutawatir wal ahad fal awwal na farkon shine almutawatir shine almutawatir almufid lil ilmi al yaqini wanda ke bada fa'idar ilimi na tabbas bi shurutihi da sharuddan shi almutawatir idan yazo hanya ta sama da sahabi 4 5 6 haka wanda suka rawaito daga gare su 4 5 6 ko 7 hako zuwa 100 ko sama da 100 ma to wannan shi yake bada ilimi na hakika, ilimi na tabbas da sharuddan shi, in ya cika sharuddan shi. Wasani nabiyin shine al-mashhur, shine al-mashhur nabiyin kenan. Wa huwa al-mustafidu ala ra'ayin, yace shine kuma al-mustafid akan wani ra'ayi na wasu malamai kenan. Da al-mustafid da al-mashhur duka ma'anarsa ɗaya ne, shine wanda suka rawaito shi bisa kai mutawatir ba daga uku, amma bisa kai adadin mutawatir ba, dan saboda da ɗaya da biyu ba a kiran shi mashhur. Wa salis na ukun kuma al-aziz, shine al-aziz kenan wanda yazo ta hanyar marawaita birak, shi ake cewa al-aziz. An kira shi da al-aziz li izzati wujudihi, dan yana da wahala samuwa. Bi suka rawaito shi daga biyu har zawwa karshen shi, yasa a kira shi da al-aziz. Walaysa shartan lis-sahih, amma duka ba sharadi bane na sahihi. Duka wannan magana fa ana zancan ayyane hanyoyin da hadisi yazo, ba zancan cewa dan yana aziz ko yana mashhur ba shi yake nuna cewa sahihi bane. Wannan kuma wani bincike ne daban, amma wannan kawai ana maganar haiyakance hanyoyin da yazo. Yace khilafan liman za'amahu, sabanin wanda suka rayi cewa sai ya cika wannan zai zama na sharadin sahihi. Warabi'u na hudun al-gharib, shine al-gharib, wannan duka ya koma al-lafu wan nashar ne yake a ilimin balaga. Bayan can ya ambata mana cewa bid'a durqun bila adadin muayyan ko kuma ma a hasirin fa ma fokar isnaini au bihima au bi wahidin, kuma sai koma yake ba mu labarin ta kowace hanyar in yazo ta sama da kazakin ga abinda ake kiran shi, ta kaza ga abinda ake kiran shi. Al-gharib shine wanda yazo na karshen au bi wahidin, na ƙarshen yazo ta hanyar mutun daya, shine abin nan shine garibi. Yace wa kullu hasi wal awwal, dukkan su banda na farkon. Wanne ne na farko? Shine mutawatir, banda mutawatir ahad, ana kiran shi da ahad. Zan mu gani da al-mashhur da al-garib da al-aziz, dukkan su aka hada su uku nan su ake cewa al-hadisul ahad. Wa fiha al-maqbul wal mardud, a cikin su akwai wanda ana amsa shi kuma akwai wanda ana maida shi. Wannan kuma inganci ne, hanya inganci ne ko rishin ta. Yace li tawaqqafa al-istidlal bihi ala al-bahs, dan saboda a tsaida bincike akan hujja da shi akan bincike. An ahwalu ruwatihi duna al-awwal, akan halin marawaitan shi amma banda na farkon. Na farkon shine mutawatiri, mutawatiri shi ba tabbatacce ne, ifidul ilmi al-yaqini, kawai hujja ake da shi ba bincike. Amma da al-aziz da al-mashhur da al-garib, su dukkan su wannan ana tsaye da yin hujja da su, sai an yi bincike akan ingancin su, sai an samu ingancin su ake hujja da su. Yace wa qad yaqau fiha ma yufidu al-ilmu an-nazari, yana abkuwa wani lokaci abinda ke ba mu ilimin nazari bil qara'in, da qarinoni ala al-mukhtar, gazance zababbe. Yace summa al-garaba, sannan ita garaba kin nan, imma an takunu fi awwal as-sanati, imma ta kasance mai ake nihi da garaba mutun ɗaya ya rawaito shi, a ce wannan hadisin dukkan cikin wannan dabbakakin mutun ɗaya ya rawaito shi, to wannan garaba yace imma ta kasance cikin asalin sanadin. Asalin sanadi shine asalin sahabi, kama a ce sahabi ɗaya ya rawaito shi, aula ko kuma ya kasance ba cikin asalin bane. Fal awwal, na farkon, al fardul mutlaq, shine al fardul mutlaq. Wasani nabiyin, shine al fardun nisbi, shine al fardu an nisbi, ya ce hadisin ne fardun binisba li fulan. Wa yaqillu idlaq alfardiyya alai, da wuya ne ake mishi idlaqin alfard, shi alfardun nisbi. Daga an ce alfard ko ana nihin alfardul mutlaq, ba alfardun nisbi ba. Yace wa khabarul ahad, khabar na al ahad, me ake nihi da khabarul ahad, wani nau'ika ne? Yawwa, wannan guda uku, da al aziz da al garib da al mashhur. Bi naqli al-tu, shi wannan khabarul ahad din bi naqli adalin tamud dab, din aka ciro shi da ciratawa ta marwayci adali ko mai cikakken harda. Muttasilu sanad, kuma sanadin shi asadi babu inqita'i. Ghayru mu'allalin, ba mai illa ba. Wala shazi, kuma babu shuzuzi. Huwa sahihu li zatihi, shi ake cewa sahihu li zatihi kenan. Na rahimahullah ya mana ta'rifin hadisin as-sahihu li zatihi, shine an yakunu rawihi adalan tamud dabd muttasil sanad ghayr muallim wala shaz, sai ya hada wannan sharuddan zai zama na hadisi ne sahihi. Wannan sharudda ne na hadisi sahihi wanda aka sani, sahihu li zatihi. Wa tatafawatu rutubatuhu bi tafawuti hadhihi al-awsaf, yace matsayin shi da darajar shi kuma suna sha bambam daidai shan bambam kin wannan siffofin shi yasa ake samun nau'i da dama in aka samu masalan aka ce wannan hadisin adali ya rawaito shi wancan ma adali ya rawaito shi to amma ai adalcin an samu nawani yahi nawani to nawancan da yahi wancan to hadisin shi yahi kwari haka nan an ce wannan maharici ne tamuddabd mai cikakken harda ne ya rawaito shi wancan ma mai cikakken harda amma ai harda ba za ta zo daya ba a ce ta wannan daidai ce to daidai da aka samu wancan harda shi ta dala ta wannan to hadisin shi yahi kwari sama da na wannan kuma duka malamai suna ta bincike akan cewa wane yahi wane kwarin harda wane yahi wane adalci wane yahi wane kaza yace wa min samma anan ne quddima sahihul bukhari aka gabatar da littafin sahihul bukhari summa muslim sannan sai muslim summa shurutuhuma sannan sai wanda suka zo akan sharuddan su kenan nan shine dalilin da mutun zai san me yasa littafin sahihul bukhari ya zama na mafi ingancin littafi bayan littafin Allah kuma ya zama na mafi kwari a cikin sharuddan sa duk sahihin da aka samu a bukhari yahi sauran dukkan sahihi na duniya me yasa dan saboda marawaitan shi ya sa sharadin sai sun cika wannan sharuda daraja ta ƙarshe a wajen harda daraja ta ƙarshe a wajen adalci daraja ta ƙarshe a wajen tabbacin ittisali daraja ta ƙarshe wajen koruwar illa da koruwar shuzuzi kenan duka wannan sharuddan guda biyar da hadisin na gani a bukhari ya cika su cikawa ta ƙarshe ba ta ƙasa ƙasa ba sannan na littafin dalibin shi yake bi mishi ne na muslim na muslim bai kai mishi ba dan saboda muslim yana da sharadin adamu imkanin liqa wanda jiya a cikin darasin mukiza mun yi shi wanda ya saurara zai ji summa shurutuhuma sannan sai sharadin bukhari da muslim hadisin da ya zama na sahihi ne akan sharadin bukhari amma bukhari bai huddo shi ba ko kuma akan sharadin muslim amma muslim bai huddo shi ba dan dukkan su ai ba sun ce ba za su kawo sahih hadisan da suka cika sharuddan su dukkane za su kawo a shi kan shi bukhari ya ce na kawo hadisai wanda suke sahihai abinda na bari yahi yawa kenan wannan wa'anda bai kawo kin ba in aka samu wani ya kawo su to wannan kuma sai ya zamana kamar su ya cika sharuddan shi to shi suke bi ma hadisin bukhari da muslim wajen kwari fa in khaffa dabd idan an samu harda ta yi sassauci ba harda mai kwari bace ba ta muddabd bane khafifud dabd ne fal hasan li zatihi shi ake cewa hasan li zatihi kenan ta'rifun hasan da ta'rifun sahihi hasanul li zatihi da hasanul da sahihul li zatihi ake magana sahihul li zatihi shine wanda ya cika sharuddan nan guda biyar to amma hasan meye bambancin shi da sahihi mahardacin har da shi ba ta kai ta sahihi ba khafifud dab ne ba ta muddab ba ne wa bi kasratu turqihi in yazo ta hanya mai yawa shi ma sahihul li zatihi yusahha sai a maida shi sahihi sahasan li zatihi in yazo ta hanya mai yawa wannan ibnu hajar Allah mashi rahama dan kwarewar shi da fannin ilimin mukane masu kwari yake ba mu wanda mutun ya rike su ya fahimce su ya samu jari'a cikin wannan ilimin nan gurin an ce hadisin da ya cika wannan sharuddan guda biyar shine hadisi sahihi ko li zatihi to kuma wanda ya kasance ya cika sharuddan guda hudu amma wajen harda harda shi ba ta kai ba harda wancan na sahihi khafifud dabd ne ba ta muddabd bane matsayin shi hasanul li zatihi to hasanul li zatihi kinnan kuma sai zo ta hanya mai yawa misalan wannan malamin khafifud dabd ne ya rawaito shi wannan ma khafifud dabd ne ya rawaito shi wannan ma khafifud dabd ne ya rawaito shi to in suka ga musai su hadu sai zama na sahihul li ghairihi ya zama na sai me yasa dan saboda duk da cewa su ba su da kwarin harda wancan malamin da ya zama na mai kwarin harda ne ya rawaito sahihul li zatihi hadisin sahihul li zatihi ne shi daya kwarin shi ya kai inda zai zama na sahihul li zatihi to amma su wannan suna da tabshin harda ba ta kai ta wancan ba wannan suna da tabshin harda amma sai suka ga musu ka rawaito abu daya in an gama shi sai zama na ya kai matsayin na wancan in sun hadu sun gama sun gama yawa ya tashi daga hasanul li ghairi hasanul li zatihi ya koma sahihun li ghairihi to amma in ya kai sahihun kin duk da ya kai sahihi ba za a kira shi sahihul li zatihi ba har yanzu dai da kai wata kyas darajar da ta nuna cewa bai kai na wancan ba shine shi nashi sahihul li zatihi ne sai kuma wannan nasu sahihul li ghairihi ne ma'ana me dukan su wannan matsayin shi sahihul lizatihi ne bai hudda shi daga sahihul lizatihi kenan wannan shine fa in jumi'a idan aka hada su falittaraddud fi naqil haythu tafarrud wa illa fa bi itiradi isnadaini fa in jumi'a idan an hada su falittaraddud fi naqil to wannan dan saboda kai kawo ne da shakku gami da wanda ya cira to hadisin haythu tafarrud ta wajen kadaita shi wa illa an ku ba haka ba fa bi itibari isnadaini ana nihin itibarin isnadi bi nan me yake nihi komai yana hada shi ne a talhisi Allah mushi rahama nan abin da yake nihi ya mana magana sahihul lizatihi da hasanul lizatihi da kuma hasanul ligairi sahihul ligairi to yace idan aka hada su wajen hada ka ce hasanun sahihun yana nihin istimalin istikhdam ne al-imam at-tirmizi da yake cewa hasanun sahih shine fa in jumi'a in an hada su kenan sahihun da abun nan da hasan aka gama su aka ce hasanun sahih ce wace falittaraddud fil naqil dan ana shakku ne akan wanda ya rawaito ana shakku akan tamud dab ne ko kuma khafifud dab ne nan sai a ce wannan wasu wata magana ce akan taujihin magana tirmizi da yake cewa hasanun sahih haythu tafarrud tawajjan kadaita shi wa illa idan ko ba haka ba fa bi itibari isnadaini to an nura ne da sanadi biyu idan ba shakku bane ake akan marawaicin kuma aka kira shi da hasanun sahih to kawai ana nihin sanadi biyu gare shi daya su hasanun daya sahih kenan tirmizi wannan itibarin ne yake ne wannan kuma taujihi ne na ibn hajar mai kyau akan mi tirmizi yake nihi da hasanun sahih in ya hada a cikin jami'in shi yana cewa hasanun sahih ga masu guda biyu akwai matsalar fahimta wannan shine itibari guda biyu da malamai suke hadi yace wa ziyadatu rawihi ma maqbula ziyada ta marwayci ina ganin zan mu takaita saboda wannan duk wata kalma ɗaya da kalmomi ɗan kadan da za a faɗa cikin littafin nashi suna buƙatar dogon bayani suna buƙatar dogon sharhi dan saboda talhisi ne ƙarshe ne wajen talhisi Allah mushi rahama a matsayin cikin ilimin a matsayin wajen ilimin mustalahul hadis kaman matsayin mukhtasar ne a cikin janibin fiqh mukhtasar a dauki sadara biyu ta wadatar akan sharhin ta sadara ɗaya ta wadatar me yasa dan saboda talhisin abubuwa yake yi ƙarshen talhisi ne wanda sharhin sa yana buƙatar dogon bayani to ita ma nukubatul fikr haka ne mun yi magana ai zan mu gama shi da sharhin abin nan muka ga mustala kuma muga hadisin mu karanta mustala kuma muga hadisin sharhin hadisin a gulguje bayan muqaddima sharhin mustala sharhin sab'una hadis akwai littafi wanda muka sani sab'una hadis ko ai mun san shi to wannan littafin hadisi sahihai ne yana da kima yana da daraja yana da kyau a ce malaman makarantu sun dogara da shi dan saboda hadisan Bukhari da Muslim ne ba kamar 50 hadisi wanda shi ya tattaro duka da kai da ifai da kai har na ƙarya akwai a cikin 50 hadisi to amma shi wannan hadisai ne sahihai ingantattu to shi wannan sab'una hadisi kin na mishi sharhi to sharhin nashi ne zan mu karanta sharhin sab'una hadisi hadisi na farko an abi huraira daga abi huraira aka amsu radiyallahu anhu Allah rada shi yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yuridillahu bihi khairan duwan da Allah ya nahe shi da alkhairi yusib minhu sai zubo mishi musiba rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito shi sabanin hankalin mutane abinda mutane suke tunanin cewa wanda Allah yake so kawo Allah ya mishi budi na alkhairi wanda Allah yake so a ganshi cikin jin dadi a Allah tsarin shi wanda yake so yahi kauna sai jarrabe shi me yasa annabi yake cewa ashaddun nasu bala'an al-anbiya summa al-amsal fal-amsal cikin mutane wanda yahi kowa jarrabawa shi ta hi ƙarhi sune annabawa dan Allah bai san su ne yahi san su sama da kowa ma to amma duniya ba gidan jin dadi bane a duniya sajinul mu'min wa jannatul kafir ba wannan ake itibari ba sharhi قال ابو عبيد الهروي a cikin wannan sharhin ba abin da nayi kawo kawo maganganun magabata ne shurrah wanda malaman hadisi wanda suka yi sharhin hadisi abu ubaid al-harawi yake cewa ma'anahu yabtalihi bil masa'ib Allah zai jarabe shi da musibu liyusibahu alaiha dan ya bashi lada akan ta shi yasa annabi mun gani masassara ma zai limka mishi ne ake so biyu yace zalika ri anna laka ajrain qala na'am dan saboda lada bi zaka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace eh wa qala ghayruhu wasu suka ce ma'anahu ma'ana shine yuwajjihu ilayhi al-bala Allah zai wajjaho mishi musiba fa yusibuhu sai same shi وفي هذه الاحاديث اكن wannan hadisan bisharatun azima li kulli mu'min abul labar al bushr ne ga kowane mummuni li anna al adami la yanfuku galiban min alamin bi sabab marad dan saboda dan adam bai gushewa gami da samun cuta zahiri saboda rishin lahiya aw hammin ko damuwa aw na hawi zalika ko makamancin wannan mimma zikira ga abin da aka ambata duk wani musulmi ka gani yana tare da musibi kowa yana tare da matsalolin shi a cikin shi kawai bayyana ne bai yi ba yana da matsalar rishin lahiya yana da matsalar shi ta damuwa duka wannan Allah ne kadarta dan ya baka lada wa annal amrad wal awsabanin kahuri kahuri shi kal jamalul unuf annabi sallallahu alaihi wasallam misalin mummuni shi kaman misalin mutum ne wanda ya san abin da yake amma kahuri kamar raƙumi ne bai san ba me yasa aka sake shi masu shi suka sake shi bai san me yasa suka darme shi ba kenan shi kahuri bai san ba me dalilin cuta ta same shi bai san ba me dalilin Allah ya jarabe shi da talauci duka bai sani ba wannan amma mummuni ya san cewa jarraba ce yace su cututtuka da rishin lahiya da radadi da mutum zai ji dukan su kanat kalila au kalbiya duka cututtuka na zuciya ne dukan su Allah yana kankare ma mutum zunubi annabi alaihi salatu wassalam yana cewa abun mamaki ga lamarin mummuni dukkan lamarin shi alkhairi ne ba kowa ke da wannan ba sai mummuni in horin ciki ya same shi ya gode Allah wannan alkhairi ne gare shi idan musiba ta same shi ko cutarwa sai yayi hakuri kuma wannan sai ya samu alkhairi ne gare shi yace dukkan kaddara da Allah zai kaddarto ma musulmi alkhairi ne a cikin hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas da lafazin ajibun min qada'illahi lil mu'min abun mamaki ga hukuncin Allah da yake ma mummuni idan alkhairi ya same shi ya gode ma Allah yayi shukr idan musiba ta same shi ya gode ma Allah yayi hakuri mummuni ana bashi lada cikin dukkan lamuran shi wanda wannan Ahmad da Nisa'i suka huddo shi a cikin wani hadisi annabi yake cewa man audiya fa shakara duk wanda aka bashi alkhairi ya gode Allah wabtuliya fa sabar aka jarrabe shi yayi hakuri wazalima fastaghfar yalli zalimci kuma yan nemi gafara in yi aikin sabo ya nemi gafara yace wazulima faghfar kuma aka zalimce shi yayi yahi ulaika lahumul amn wannan sune masu aminci wahum muhtaduna kuma sune masu shari'a shiryayyen bayin Allah wanda tabarani ya rawato shi da hasan di hasan hadisi ne hasan wannan duka sharhin yana cikin fatahul bari sharh sahih al-bukhari yace wal hasul taqaitatan magana dai annahu la yu'aqad yau wannan maganar ba ita bace wannan kenan sai hadisi na biyu daga Abi Huraira Allah ya rada shi yake cewa anna rajulan qala lin nabi wani mutum yana ce ma annabi mai tsira da amincin Allah ya ausini imini wasiya sai yace la ta gadab kar kai hushi faraddada miraran yamme mai ta wannan magana so di yawa qala yace la ta gadab kar kai hushi rawahu al-bukhari bukhari wa rutush mun san wannan hadisin 40 hadis sai sharhi wa fi hadha alhadis a cikin wannan hadisi yurshidu annabi sallallahu alaihi wasallam ashabi sa'il annabi yana shiryar da sahabun nan da ya tambaye shi an tarkil gadabi gami da cewa ya bar hushi wa asbabu hufil haya da sababban da suke sa hushi wa inna ma qala sallallahu alaihi wasallam abin da yasa annabi yake cewa la ta gadab kada kai hushi li annahu sallallahu alaihi wasallam dan saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganewa da halayen mutane wanda suka zo wajen shi duk wanda yazo sai ya bashi amsa da ta dace da shi shi yasa ya bashi cewa kada kai hushi yan nemi a kara mishi yace kada kai hushi dan ya fahimci cewa mutunan mai yawan hushi ne yace mai yiwa wannan mutun ya kasance mai yawan hushi ne shi yasa annabi ya taimaita mishi wannan nasiha baydawi yake cewa la allahu ma ra'ana wa jami'al mafasid allati ta'rudu lil insan inma huwa min shahwatihi wa ghadabihi baydawi yake cewa dan saboda annabi baydawi shine malamin tafsiri sananne yake cewa mai yiwa dan annabi ya ga cewa dukkan wata banna ga baki ɗayan ta tana samun dan adam ne ta huskar sha'awa da kuma ta huskar yawan hushi ita kuma sha'awa ana kashe ta ne ta hanyar hushi idan ya zo mutun yayi hakuri hushi idan ya zo yayin da wannan mutun ya tambaye shi kan ya shiryar da shi zuwa ga kiyaye ga mummunan abubuwa gami da hushi sai annabi ya ce mishi to kiyaye gami da hushi shine mafi girman abubuwan da ya kamata a kiyaye kuma cewa duk wanda ya mallake shi ya mallaka akan makiyan shi khaddabi yake cewa ma'anar shi la ta gadab kada kai hushi la ta arradu li asbabul gadab kada kai abubuwan da zasu sa kai hushi walil umuri allati tajlabul gadab da kan lamurran da zasu zayo hushi izin nafsul gadab madbu'un fil insani la yumkinu ikhrajuhu min jibilati yace dan saboda asalin hushi halitta ce ta dan adam me annabi yake cewa idan muka nura da hadisin cewa kada kai hushi kenan sai mu fahimci cewa annabi ya azama mutunan ne abin da ya yi karhin shi dan bai zauwa bai yiwa a ce dan adam an mishi abin hushi kuma a ce kada yayi hushi misali ana zamana kawai wani zo ke ce wannan da mari sai da kuma cinye kumbura a ce mishi kuma kada yayi hushi shin ana iya yana wannan abu ne wanda mutun yana iya dole shi zai hushi koda bai bayyana shi ba sai dai abinda annabi yake nihi kada ka bayyana kada ka dau wani mataki idan kai hushi amma asalin hushin halitta ce ta dan adam ba a ce ya mutun kai yayi ma'ana shine ma'ana shi kada ka aikata abinda hushi zai umarce ka a lokacin da kai hushi na magana ko kuma na fada wani lokaci mutun yayi hushi zai fado ta magana ko zai aikata wani aiki wanda daga baya zai nadama to amma annabi yana nihin ka kiyaye wannan wannan sharhin dukkan shi yana cikin Umdatul Qari na al-Imam Badruddin al-Aini rahimahullahu ta'ala sharhin shi na Sahih al-Bukhari zan mu takaita akan guda biyun nan abin da muka wada daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara assalamu alaikum wa rahmatullahi